waɗanda ma aka gurfanar a gaban babban kotun tarayyar da ke Yola, su ma ko hada ne da tsohon kwamishinan kuɗi a zamanin Balangilarin Mr. Sanda Lamurde da kuma wani hadimin Balangilarin wato chief protocol officer a gidan gwamnati, kana kuma da jami'in kula da ma'ajiya na hukumar kai ɗaukin gaggawa a jihar wato Alsema Mr. Freden George, inda kuwa ake zargin su da aikata laifuka 26 da ke da nasaba da satar dukiyar jihar da amfani da takardun bogi wato forgery domin kwance magibi da naira miliyan 286 wanda gwamnatin jihar ta bada a wancan lokacin domin samar da cimaka ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ta shafa a jihar. Amma dai zaman kotun bisa jagorancin mai shari'a Bilkisu Biyu Aliyu wanda ake tuhuma sun kuwa musanta zargin da ake musu, yayin da kuwa aka ma ɗage shari'a zuwa ranakun 6 har zuwa 10 na watan Nuwamba mai zuwa. Ko da yake lauyoyin masu shigar da ƙara wato EFCC da kuma waɗanda ake zargi ba su ce komai ba tukunna, yayin da ma tuni aka iza ƙiyar waɗanda ake tuhuma zuwa gidan yari, to sai dai kuwa bangare guda jami'in hukumar ta EFCC mai kula da shiyar Gombe da ta kunshi John Adama Taraba Borno Gombe da kuma jihar Yobe Aminu Ado Aliyu ya koma bayyana dalilan EFCC na ɗaukan wannan mataki.
Laifuka na ake tarin sannan kuma kaman kuɗin ya kai kaman nawa? Kaman wanne da wanne
yanzu haka ma da ya tuni wannan batu baya kuma ja martani a jihar Barista Sanda Joshua Ugira, wani lauya mai zaman kansa kuma ɗan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, kira mako yadda ake katun ta natsu.
Duk wani hanya, duk wata hanya da za a bi wadda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a, duk wani wanda aka bashi amana na jama'a a gwamnatance, to gaskiya muna goyon bayanta. Kuma idan muddin fada gaskiya ake ba a buce ta siyasa ba ko kuma ta saurai ko kuma a yi zaɓe.
Wasu na ganin tamkar bi ta dukkanin ne ake wa tsohuwar gwamnatin Shingilari.
To ka san an ce biri ya yi kama da musun a gaskiya, amma addu'ar mu ita ce idan ma bi ta dukkanin ne ake yin din yanzu gwamnati wanda take ci yanzu fa da na tarayya da na jiha da na kananan hukumomi ta wata rana su ma wa'adin shugabancin su zai kare, kuma za a ci gaba cike da hukunta masu laifi abinda kowa ya kamata ya sa a kanshi.
Barista Sanda Joshua Ugira kenan, wani lauya mai zaman kansa a Yola, Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.